Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Shambho, Shankara, Hara, 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 Mahadev, Hara. Shiva, Shiva, Shambho, Shankara, Hara, 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 Mahadev, Hara. Shiva, Shiva, Shambho.
Da 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 da